Wasu mahara da ba a tantance ko su wane ne ba dauke da manyan bindigogi sun auka ma wasu kauyuka dake cikin yankin karamar hukumar Rafi ta jihar Niger. Rahotanni dai sun nuna cewa yanzu sama da mako guda kenan waɗannan mutane na kai harahari a kauyukan Rafin Sanyi da kuma Alawa tare da yin awan gaba da tarin dabbobi da duk wata dukiya da suka yi karo da ita. Tare ma da yin fyaɗe ga mata da kuma kashe waɗanda suka yi masu taurin kai. Malamin Madigajeri da ke zaune a yankin Rafin Sanyi, lamarin ya shafe shi ga kuma abin da yake cewa.
Ya shafe ni, an kwashe shanuna kuma an shigo gidana an yi sacin, hatta akwai ma inda aka an ɗauki jariri wanda ke kwance a gado lokacin da iyayen suka ga waɗannan miyagun suka gudu. Suka dauki waɗannan miyagun suka dauki jariri suka saukar da shi kasa suka yaya kayan gadon.
Dan majalisar dokokin jihar Niger mai wakiltar yankin karamar hukumar Rafin Honorable Dallami Baku ya ce maharan fa sun yi kama da yan kungiyar Boko Haram.
Mutanen nan ba su da wani imani yanda kasan Boko Haram suke operation, haka su ma suke operation saboda ba su da imani. So shi yasa nake kira ga hukuma in za ta taimaka ma waɗannan mutane namu da wannan yanki namu na kasan Rafi. A gaskiya mutane mu suna cikin wani hali.
Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce masu wannan ta'asa baki ne da suka shigo jihar. Inji kwamishinan labaran jihar Mr. Jonathan Batsa.
Amma mu mun san cewa waɗanda suke aikata wannan abu ba 'yan ƙasa bane. Ka dai san yanzu sojoji sun cima Boko Haram, 'yan Boko Haram a Maiduguri, can inda suke a Sambisa. To kuma sun shigo cikin kuma mu nan cikin jihar Niger mun yi mu ne na biyu a yawan hili kuma muna da daji duka. Mun ji labari ma har da ɗan jariri mace ta gudu ta badda. Kagan abun ya yi wuta, har mace ta gudu ta baddanta, uwa ta gudu ta badda. Kagan wannan abun har ma sun dauki ɗan za su wuce da shi. Allah ya taba zuciyarsu suka dawo suka aje ɗan. Kaga mutanen ba su da imani.
Shugaban karamar hukumar Tarafi wanda Rabul Gambo Tanku ya ce a sakamakon yadda lamarin ya firgita su sun gayyaci sojoji a yankin.
Muna nan muna iyakan gurgudanmu inda za mu yi mu kauda mutanen nan. Kuma abinda gona ne zai yi mana wanda ya ma ce ya kira su su ne sojoji saboda shiga wannan dajin.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen kawar da waɗannan miyagu. Kakakin 'yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ce kawowa yanzu sun kama mutane 37 da ake zargi suna da hannu a wannan ta'asa.
A nan ƙauyukan yanzu wanda ke hannunmu yanzu muna da mutum sama da 37 yanzu na kwanan gada muka kama.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.